6:30 on the beat.
Kika kai kai,
kika kai kai.
I'm Mickey Tata,
I'm Mickey Tata.
Go mazafafa,
go mazafafa.
Where are the sata? So you na montegi dan su cha cha cha. Malia, kaki goyata. Sanda aiki,
sanda aiki.
Gigi ya sarki yagi,
sarki yagi.
Organin zinzim,
organin zinzim.
Bile zinzinzim,
bile zinzinzim.
Shiga din din din,
shiga din.
Daga chanta di zan zan zan.
Next time,
Gigi ya tashi, Gigi ya kwanta. Yatashi, Gigi ya kwanta, kwanta mana, Gigi ya kwanta mana, kwanta mana. Kaka jina cha Gigi ya kwanta mana, kwanta mana, Gigi ya kwanta mana, kwanta mana. Kaka jina cha Gigi ya kwanta mana.
Akibishi chicken dagi, duda bina kwa idadi. Akibishi chicken dagi, duda bina kwa idadi. Akibishi chicken dagi.
Tamaida ni fanfula, Jamila Mandula, Kede Benita Anyan Dodua, Dakin Zama Gurgua, Gigi ya Shigarijia, Karim, Yaiko Lombezi, Makashida Sao, Anya Quenchu Makanki, the Bayan Kishike, Hantina. Mubi ibada we bad, wakanga beji we take it like that. Wanda be yataba kuchemishi ya back. We go fi carry your baby for one back.
Gigi ya tashi, Gigi ya kwanta. Ya tashi, Gigi ya kwanta. Kwanta mana, Gigi ya kwanta mana. Kwanta mana, kaka jina cha Gigi ya kwanta.
Gigi ya kwanta mana, kwanta mana, kaka jina cha Gigi ya kwanta.